masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri kuma kuna lafiya
muna nan lafiya limito
ga Allah
mun tashi da bukun fuwa
haka kin san auren rakin nan an kai lokacin za a shiga karaman sallah za a shiga babban sallah haka ake auren nan da yawa
daga kazo a tashi a tafi jigawa a tashi a tafi gomen
da
dawo a cike kadira a je akra jirgi a tafin kai kara akra to So amma kafin mu kai ga waɗannan aurereki bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Reverend Aliyu Sadauki Auta na muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Malam Sule Auta da dangin shi duka domin rasuwar kanansu Reverend Aliyu Sadauki Auta sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Reverend Inusa Galadima dukan su a cikin garin Malumfashi da Allah ya cikawa a cikin wannan makon dan Allah ya bada jimilin rashi mu kuma ya ci gaba da mutuncin
bangwana nake ba masoyina la ta sai wajen bangwana nake ba masoyina la ta sai wajen
to sai kuma kamar yadda muka faɗa yau muna da guys aure da ke amma kafin mu kai ga waɗannan da suke kan hanya bari mu fara da waɗanda aka riga aka daurawa jiya zamu mika gaisuwar taya murna ga commissioner watsa labarai na jihar Zamfara Ibrahim Dosara muna auren Elsa Samira Ibrahim Dosara da angonta Nura Ibrahim Amani Gusau waɗanda aka daura mu aure jiya wannan Allah ya sa an yi
amin
Allah ya ba mu lafiya da zuriya
amin amin
to mu ma muna
bukin Allah sarki abu namu kenan
mu ma abu ne
eh magani a kwabe mu
abokin Muhammad Baballe Muhammad Hafiz Baballe ta da aure gobe wato yalan Alhaji Ado Baballe ne muke taya murnan auren su Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar waɗanda za a daura mu aure gobe da ƙarfe 11 na safe za a daura auren ne a masallacin Wadilawa da yake kan titin Enia Palace kusa da ƙaramar hukumar Kano Municipal ko kamar yadda muka ce za a daura wannan auren ne da ƙarfe 11
masha Allah to Allah kai mu gobe lafiya shirin a bari huce na mika sakon tayin murna zuwa ga Alhaji Papa Angola shugaban kungiyar masu yada labarai da harshen Hausa a Ghana na daurin auren sa wanda an riga an yi tare da urgidansa Hafsat Abdullahi Diko wanda aka fara shagulgula to ranar Alhamis kuma gobe idan Allah ya kai mu Lahadi kenan za a yi liyafa a unguwar Angola a Newtown daga Accra to Allah ba da zaman lafiya kana filin a bari huce na taya AIG Umar Shehu Ambursa mai ritaya murnan auren da ɗansa Abdulhamid Umar Shehu da amaryarsa Khadija Muhammad Suleiman wadda aka yi a jiya Juma'a kenan daga Ambursa a jihar Kebbi haka kuma muna mika taya murna zuwa ga CSP Mansur Mahmud Tafida wanda aka fi sani da Baba Mansur da amaryarsa Yasira Ahmed dan Ruwata murnan auren su da za a daura gobe Lahadi da ƙarfe 10 da safe wato a masallacin Galadanci dake kusa da gidan Galadima a birnin Kano shi kuma Allah bada ikon zuwa ya albarkaci waɗannan auren da aka yi to sai kuma taya murna na abayya huce zuwa ga Muhammad Mahi Garba da uwar gidansa Widad Usman wanda suka samu karuwan ɗa namiji da aka yi wa suna Usmanu Mahi ya ce yana mai wa iyayensa yana godiya ga dukkan waɗanda suka zo taya su murnan haifuwar da aka yi musamman mahaifiyarsa Hajiya Sadiya wato uwar Aciba Garba kenan tsohon ɗan wasan ƙwallo na Kotoko wacce ta yi zikirin Baba Jiwa da ƴan uwanta Hajiya Abu Farai da kuma Hajiya Ayi Kumasi Los da Alhaji Boni Ntonsu da kuma Malam Idris Ntonsu to Allah ya raya Usman. Thank you.
aka ce ko bi kirkin ka na goma baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu jabirki nan kuma kamar yadda muka
haka
sallata makon da ya shige mun yi babban bako a wannan zauren sabili da haka zamu ba Nasiru Adamu Elikaya
shi sosai kuwa
wanda aka ce a bayan ita ta fi dadi sabili da haka zamu ba shi fili ya gabatar da babban bakon namu wanda muna ba da dama ga waɗanda suke da baiwa iri daban-daban wannan wata baiwa ce ta daban ba mun saba hirarraki da mawaka da masu fina-finai to ga wani bawan Allah da kuma Allah ya
raba
assalamu alaikum sunana Muhammad Aliyu Fantuwa kamar yanda kuka sani a dan masanin Liberty TV kasantuwar alakantuwa ta da Liberty TV ni abokin su ne Aminu su da kuma zan ci yan gwala da jini za a ce to shi ya sanya nake ma kaina lakabi da dan masanin Liberty TV
yau wato yuna bayanin naga irin ayyukan da kike masu ban mamaki na zayyana da rana hotunan mutane kamar daukar hoto ake yau shi ka faro wannan irin lamari ne ko kuma Allah ne ya halicce ka da wannan baiwa
eh shi hikima ta kirkire-kirkiren zane mafi akasari ba a mutum baya koyanta sai dai mutum zai taso ya iya ne da kullum tun a matakin karatu na primary school tun daga aji daya nike kokarin samu irin su bangwaye da tafai ne irin su bayan invitation card ne wurin kwaikwayar waɗansu abubuwa irin su cartoon irin su zane ne su bishiyoyi ne su duk wani abu wanda ka sani ya faɗo ma a rai mutum zai kokari sai ya kwafi wannan abu sai ya rubuta shi so daga haka da haka ne mutum zai ga ya tashi da abun har izuwa mataki na zan ce na karshe yanzu na gama kusan jami'a shekara uku haka da tauce to kusan ban san wani abu wanda wannan kusan shine aikin zan ci a kowane lokaci so kawai wannan wata baiwa ce wata hikima ce wanda Allah ya hore wanda kuma zane na mutane gaskiya ba a koyon shi mutum zai taso da shi ne amma ana koyon waɗansu abubuwan waɗanda ba zane na mutane ba
dan haka zan ce miki karanta a jami'a
ni na karanci Islamic ne na karanci BA Islamic na yi karatu na jami'ar Yaradua nan Katsina kenan
amma sai ya zama wata kila sanada za ka na samun dan hasafi shi ne wannan zayyane-zayyanen da sauran lambobi da kake ne kenan
gaskiya ne wannan zan iya cewa ni bangaren da na karanta daban sannan kuma bangaren da aka fi sani na da shi daban na dai kana shi Islamic ta jami'a to amma kuma gashi ni kaina na tsince kaina zan ce tabbun ma san yanda akai ba kawai na tashi na ga ina yin zane-zane na fara ne da abu da yanayi na ban sha'awa abin da ya faɗo min a rai zan zana shi misali kamar za a iya cewa ko wani babban mutum a gari to ya za a yi haɗu da shi to sai in ga barin ya amfani da ɗaukar sura hoton shi ta yadda zan ɗauka in zana sai in je in gabatar zuwa gare shi eh shi kanshi zai yi mamaki wannan hoto na ne fa ba kuma ɗauka aka yi ba a zane ne kuma hannu ya yi shi shi kanshi wannan idan ya kalla abin zai sa shi nishaɗi zai rinka mamaki shi ne aka yi wannan ma'ana na ɗauke ta hanya mafi sauƙi wadda take saurin tada ni ga dukkan waɗanda nake so in sanar da su in tsari da su cikin lokaci
in haka ne dan masani abun ya nuna a zahiri mun duba irin lambobi da ke na duka shirye-shiryen sashen wasu na muryar amurka ni ga hankalin ka wajen yin wannan abu ne da na ga ma'aikatan muryar amurka duna farin ciki da wannan
eh wannan akwai wasu abubuwa da yi zuwa uku haka na farko dai ni mutum ne mai sha'awar jiniyar kafofin watsa labaru dan a rayuwa ta Allah ya sani ban yi karatun aikin jarida ba amma kuma waɗanda na fi tarayya da su a yanzu su ne ɗan jaridu duba da menene lokacin da suka sadaukar domin al'ummar duniya gabaki ɗaya so wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na yi amfani da wannan hikimar ta yin lambobi na girmamawa domin gabatar da sako na zuwa gare ku duba da yadda kuka sadaukar da lokacin ku domin al'ummar duniya gabaki daya ita ainihin waɗannan lambobi da ne na girmamawa waɗanda ne zuwa ga wasu daga cikin ma'aikatan ku ba za a ce duka ba da kuma wasu daga cikin shirye-shiryen ku so abin da ya ƙara jan hankali na anan shine kuna shirye-shirye masu dama kuma babu shirin da bana bibiya kamar yadda na san buga ma misali a can baya cikin shirye-shiryen ku akwai shirin nan naku na a bari ya huce wanda tunda na taso ina ɗan yaro har izuwa yanzu ban taɓa jin lokacin da aka ce ba a yi wannan shirin ba a duk kusan ranar Asabar da safe kenan so wannan shirin ya kasance min kamar yanda ne ma bayani kamar wani TV ne mu muke kallo tunda abu ne wanda yake zaka ji ana yi ana raha ana dauko wasu labaru ana bada wato mu kuma sai abinci mu saboda ta ganin abin sai ga yanin muna kallon shi saboda shirin ne na farkon shi wanda kuma yake isar da sakon da ake so ya isa cikin dan lokaci cikin kani akwai sauran shirye-shirye masu nishadantarwa da dama akwai irin su shirin da abin da yake karatu Mahmud Lalo yake yi na duniyar Amurka wannan shirin ina cikin shi na daya ga cikin shirye-shirye na akwai kuma alƙawarin shirin ka wanda kake gabatarwa so duk suna daga cikin shirye-shirye na waɗanda nike bibiya a kowane lokaci
amma su ne bari mu duba tun da ka abubuwan barkwanci na ƙayatar da ke na wannan shiri na bari ya huce za ka iya shin akwai wani barkwanci da za ka yi saboda wannan shiri na bari ya huce don ɗimbin masu rawa
so zan ta yi amfani da hanya ɗaya biyu zuwa uku na farko dai akwai wani bawan Allah wanda ba sai na faɗi sunan shi ba amma idan na yi muryar shi kila zai iya zuwa gare shi ko kuma yaji ce eh ko kuma wata ce eh wannan shi ne misali
ya gole ya la eh tabi ka da mutane hayati haba bawan Allah haba bawan Allah za ka gani irin saboda Allah yanda hanyar da ta wata tushe amma ka ku ko da ke ke
ka ga kaga
eh lalle ni ba na so na to salon fa
to sannan kuma kaga zan iya amfani in ce misali in ce
bawan Allah bawan Allah ce dan Allah ne mu ce unguwa ce
to kaga akwai irin wallah
sannan kuma sai ka dauka ma mata ne irin kamar matan wasu da suke murar aljanu din nan tabbaka era aljanu zaka aura ita cin kudin mutane
sai ga gari ya tauza wata mura to kuma kaga akwai misali sai iya cewa zan iya cewa a
ga tunanku ku ce muku ga tunanku a wani gari an yi wani sarki me wani tula kiki da kuma randuma man kai shi wannan sarki ya kasance mai son abin duniya amma kuma kai ba dai taba ka kai huwa ba
to da dai kuma to wata ira haka ne to duk irin wannan suna daya daga cikin zan iya yin kusan za ta kai kala irin bakwai haka irin waɗannan san hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishadi ina yin shi domin isar da sako musamman wurin yara yan gida haka duk yanda yaro ya rarrabe ya dabba shi da danyi wannan zaka ga irin da yaro ko bace haka wannan duk suna ɗaya daga cikin
wato gaskiya na san ita mai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta murar Amurka Grace Alheri Abdu za ta ida ya yi ta ma sosai in ta ji waɗannan abubuwa me za ki gaya mata ne don ta ƙara ƙyaƙyacewa da dariya
to amma Hajiya ko kuma in ce malam Grace Alheri Abdu wannan biri na ki ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa game da nishaɗantarwa mu ma fatanmu Allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmuwa kamar yadda
to sai mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu je ƙarshen wannan hirar
baiwar tana da girma
to wannan labari dai da Fatima Isawa da ta aika mana na gomma tace labari ne na wani malamin makaranta da ban haukaci shi malamin Hausa bayan ya gama koyarwa sai ya ce to gobe da darasin nan da ya koyar ko dalibai sun fahimta sai sai wani ya gaya masa kishiyar kalman sai mahaukaci ya daga hannu sai shi ke na malami ya ce to ka saurara shi ne tambaye shi ya ce shi malamin ya faɗi kalma ka kuma sai ka gaya masa kishiyar yawa shi ke dan sai malamin ya ce sama sai mahaukacin ya ce ƙasa sai malamin ya ce ruwa sai mahaukacin ya ce mishi iska sai malamin ya ce
wuta sai
mahaukacin ya ce aljanna
shi ma ya bada kishiyarsa
sai malamin ya murmushi ya ce ai ko lalle wannan ya koyi darasi ya ce kana kokari sosai sai mahaukacin ya ce ya koyi kishi ne da kishi malamin
ba shi gana kokari ba.
Eh, shi shi ba ke bai zama
kana kokari sosai sai kai ko malamin da ke kai ko malami ne sai malamin da ya ga ko shi ke da ya isa ka sai ma ka ce shi ko bai san wai an gama kenan ba sai ya isa ka sai malamin ya ce ba
ya ba ga wanda abu
kana da hankali kuwa sai ba ga cinte kai ba ga cinne
eh ai wallahi ai wannan ma ya wadata ai lamarin hauka ba kyau Allah ya ji sauki
da hadu Allah da baba sai ku ya kulli wallahi labarin ne
eh ki baba ba za a kwana lafiya ba ke malama ji ba ta daga hadu da sauki hadu
mu kwana da ni a kai to kada ce malama ji ne da daga
to da hadda zan ce da ba za mu ga barkin ba amma shi ke da Allah kai mu sabo ba ku
gaskiya da ga malama ji ne da daga ba da hadu sabi ne da ka tira ko ja burki dan kin ka ce baba da baba da yanzu a madade
baba ya ku makiri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ko shi ya kafa ne ya mai da wani da kuma da